Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda uwa za ta kula da danta idan ya samu karaya.
Saurare muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar Sasha Hausa ta tattauna da kwararren likitan kashi.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kulama sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna da kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu da ke aiki da asibitin koyarwa na Baraudiko da ke Kaduna, inda ya yi ƙarin bayani akan wannan karaya da yadda za a kula da karaya.
Likita barka da wannan lokaci.
Barka dai, barkan mu kuma da warhaka.
To likita, masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya.
Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki. Ana nufi cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin dan adam ya samu kariya. Dan kashi suna nan, akwai kashi, akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba bane ya karye, aka samu discontinuity in shi a turance, to shi abin da ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a nan kashi, abinda dai a takaice ake nufi da karaya kenan.
Menene ma alamomin karaya?
In aka ce mutum ya samu karaya, akwai alamomi da mutum zai iya gani. Na farko, kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane. Idan kaga ga wuri da kasan cewa nan gurin akwai kashi, sai kaga gurin gaba daya kashin ko ya fito, in kaman an samu karaya wanda yake bude. Mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya yayi gefe, daya yayi gefe, a inda ya saba gani ba. Wannan a bayyane yake. To amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi, mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu kariya. Wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu. Na biyu, zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu kariya, abin da muke ce mishi deformity. Gaban da ya samu kariya zai karkace, zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba. Kamar a kafa ne, zaka ga kafan yayi gefe, ba inda ya kamata a ce yayi gefe ba, abin da muke ce mishi deformity kenan. Na uku kuma, idan mutum ya samu kariya, to ba zai iya kamar a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya da yayi amfani da wannan gaba wanda aka samu kariya akai ba.
Su waye ma suka fi samun kariya? Musamman ma mu za mu ga kamar jarirai, za a ce ai kashin su da yi karfi ba. Mu da ba likitoci ba za mu ce ai jariri in aka mishi wani rukun da ma bai kamata ba zai iya karyewa.
Tabbas, kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai zai iya yiwuwa kashin su bai karfi ba, amma kuma ba mu daukan su a matsayin su ne suka fi samun kariya ko kuma yara su suka fi samun kariya. Kariya yawanci yafi ne a maza, in ka hada shi da mata. Wannan zai iya yiwuwa saboda shi namiji kaga kullun yana kan hanya, yana fita ba a gida yake ba, sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'an su yakan sa su samu kariya. Na biyu kuma, an fi samun kariya a mutane waɗanda suke matasa, masu shekaru kamar abin da ya shafi zuwa shekara kamar 15 har zuwa abin da ya kai kusan shekara 45, saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyle, saboda sana'an su su wasu a cikin su ɗan acaba ne wasu su drivers ne na motoci wasu su ɗan kwalle ne wasu su dai haka ne kuma wasu ma kawai dai kamar yanda na faɗa ne a fita mutun yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi karaya ana samun karaya ma a mata amma in ka hada shi da na maza da na mata zaka ga gaskiya maza sun fi samun karaya fiye da mata sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun karaya fiye da tsofaffi da kuma kananan yara saboda su kananan yara kamar jirajirai da kike magana ai kinga kula da su ake a hannu ba lalle a samu karaya ba duk da dai kuma in aka in ba rike su da kyau ba kashin su bai kwari ba sosai za su iya karewa su kuma tijjo zaka ga ai amma dan kwalle ne ya ritaya amma yana sana'a zaka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane
idan mutum ya karye me abu na farko da ya kamata ai masa kafin ma a garzaya da shi asibiti misali in a gida ne tsantsayin karayar ta same shi
wannan shine ake ce mishi kamar first aid da ake fara yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da kwari sosai sosai wato abin da zai karye kashin dan adam ba karamin abu bane sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo karaya ma kashin dan adam so dan haka shi karaya so da yawa bai zuwa shi kadai yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam amma idan kariyan ya zo a matsayin shi na shi kadai karaya to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka kamar a samu karton a dan sassaka a rafin kafan saboda kar a dauke shi bangare bangare ana so a dauke shi kamar in a hole gaba daya kafan so aka dan sa katannan katannan wasu ko kuma su samu tabarma a daure kafan gaba daya a wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splinter saboda yakan dan rage ciwo da radadi wanda mutum zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani
misali a bandaki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutum ya zame haka ya fadi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karayar ta zo ne ita kadai
to a irin wannan yanayi farko in aka ga gurin ne aka ga alamun inda mutum ya karye kamar inda nayi bayani nace alamun inda mutum ya karye yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da nayi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sayo shi wannan kamar cartoon splinter din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba ɗayan ta kar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi radadi har a kawo shi zuwa ga asibiti
to likita yaya ake kula da wanda ya karye
kula ga wanda ya karye yana da amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa karaya mafi yawan karaya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika dauka zaki ga da yawan karaya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu karaya ya karu sosai yawan samun karaya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farkon kika gani zaki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan tuki ba sai wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawa yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan karaya haka sannan kuma in kika dauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu zaki ga yau kiji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe wasu lokaci daga cikin harbe da akai yakan kawo an akai harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo karaya to zaki ga yawanci yanzu masu samun karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma
to misali likita idan mutum ya karye ne a gida ba wai wani abu bane yasa misali kamar yadda na bada misali ko a matakala irin ta cikin gida haka ko a bayi mutum yana wanka duk akan iya samun wannan tsautsayin mutum ya zame ya fadi ya karye yanzu in an kawo shi asibiti idan dai ba wani ciwon karayar ne kawai in likitoci suka masa abin da za su masa misali zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi
ya danganta da karayar kamar bayani da na dauko shi mutum aka kawo shi asibiti daga karaya farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne sukan fara duba sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi wanda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau kin gane kuma bai zubar da jini sosai ba in aka tabbatar da wayannan da sauran abubuwa aka tabbatar cewa lafiya lau akan garzaya ta me za a mishi to farko a asibiti idan aka duba ana fara ba mutum saboda karaya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki ana fara ba shi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan radadi na ciwo idan akwai wani miki a gurin karaya to aka zo shi ma a duba shi in ya shafi a wanke mikin ne in kuma ya shafi a dinke mikin ne wurin da ya shafi dinki ne da sauran abubuwa shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani in an tabbatar da inda karayan yake to in kuma sai an je an yi hoto yana daga cikin abu farko wanda yake ake bambanta tsakanin shi karaya inda ake jinyan karaya a asibiti da kuma inda ake jinyan karaya namu a gargajiyance a asibiti ana yi hoto a ga ina ne karayan yake kuma wani kashi ne ya kare yaya karayan yake me matsalan da aka samu na karaya haka nan to shine abin da ake yi to duk wayannan abubuwan da na miki bayani da hoton da komai shine wannan hoton ne da saurin bayani da ya shafi shi marasa lafiya zai nuna cewa da kuma ina ne karayan ya faru saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban karayan da aka samu na hannu ya bambanta da karayan da za a samu na cinya ya bambanta da cewa ko an samu karayan da ya shafi waist kunkumi ko kuma karaya ko wani bangare na jiki to shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida ko kuma a'a za a ce wannan policy ya zauna a asibiti
to misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki in aka musu abin da za a masa aka dan daddaure wajen zai koma gida ne wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida misali ɗan uwa wanda suke jinyar shi
idan an zo ya zo asibiti aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allah babu damuwa zai iya za a sami shi abubuwan da za a sami shi a stabilizing gurin da karayan yake saboda yana daga cikin abun da muke yi a gyara kashin ya hau daidai bayan an gani a hoto a duba to farko a asibiti ana sami shi abin da muke ce mishi na farko saboda shi karayan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shafi sokan jiki da kuma fatan yake gura abin da muke ce mishi inflammation to mukan sami shi abin da ake ce mishi back slap a dan fara rike bangare na jikin a bada kaman kwana biyu zuwa uku saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai ga abin da za a sami shi cast ne a casting gaba daya
to in kun gama naku ayyukan duk waɗannan da kai bayanin in kun gama a asibiti in aka ce ya zo gida yaya zai kula da kansa ko ya za a kula da shi
eh to idan mutum muka ce mishi ya tafi gida to mu a bangare namu in mun sa maka wayannan abubuwan kuma muka ce ka tafi gida insha Allah mu ba mu son mutum ya je gida ya zauna ba mu so in mutum ya je gida saboda zama a guri daya ba tare da mutum ya motsa ba yana kawo abubuwa da yawa dan haka in mun sa maka idan mutum zai iya akan samu irin crutches din nan sanda a samu sanda guda biyu a bashi in a kafa ne yana takawa da kafa guda daya ya ci gaba da al'amurorin shi na yau da gobe
yana
motsa jiki in zai je bayi ya tashi ya je bayi zai iya fita har wajen gida yayi hira zai iya zuwa gurare dai na yau da gobe dai ba kaman mai lafiya ba amma ba ma so a ce mutum ya je gida kai a kwantar da shi a guri daya a ce baya motsawa a kwance kawai yake saboda yana da karaya ko da karayan ya shafi kafa ne guda daya ba ma san haka in kuma mu a asibiti yanzu da haka akwai abubuwan da muke yi saboda mu kiyaye in ba kiyaye wasu abubuwa in kuma karaya a hannu ne to ai dama ba zai shafi tafiyan shi ba
to kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya kare ya zauna waje ɗaya ana buƙatar ya motsa jikinsa idan karayar ta same shi a hannu ne me ya kamata ya yi
ba ina nufin ya motsa hannun da akwai karayan ba ko kuma ya motsa kafan da akwai karayan akwai inda in ma aka daure hannun ba lalle ya iya motsa shi inda wannan ba amma akwai motsawa kaman in a hannu ne yana dunkula hannun shi yana sakewa wannan yana saka su wayannan sokan jiki na da ke suke jikin hannu su zama suna aiki haka nan ko a kafa ne yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin dan ga da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Hawwa Umar da likita
to likita shin karaya mata kasu kashi nawa ne
farko akwai kashe-kashe da za a iya bi dan a raba karaya a duba cewa karaya yaya yake karayan ya danganta wani bangare wani kashi ne a jikin dan adam ya samu karaya to kin ga na farko kenan a fara dubawa ta wannan bangaren na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya necho na karayan yake akwai abin da muke ce mishi farko ko karayan babu niki a gurin da karayan faru shine abin da muke ce mishi close fracture sai kuma in kuma akwai miki a wurin da karayen ya faru abin da ake ce mishi open fracture
wato idan an kare an ga har kashin ya fito
to ba sai an ga kashin ya fito ba akwai miki akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayen ya faru akwai jini da ya fito ko kuma akwai miki a gurin to wannan in akwai aka samu wannan ana ce mishi open fracture to shi kai shi open fracture akwai inda ake rarraba shi da wani classification shi ma nashi
zai fara rabu kashi
ne to sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma shi ma karayen za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi daya ne kawai ya kare karayen guda daya ne abin da ake ce mishi simple fracture ko kuma a za iya kasashi in karayen ba guda daya bane ko da a kashi guda daya ne abin da ake ce mishi comminuted fracture idan ya fi bangare daya karayen sannan kuma za iya sawa cewa ko karayen segmental ne shi ma idan karaya ne a kashi daya amma kamar daya a sama daya a kasa ba al haɗe suke ba abin da ake ce mishi segmental fracture
shin yaya ake ma kula da karaya
na farko kamar inda na miki bayani idan mutum ya garzo zuwa ga asibiti ya zo da wannan ciwo da ya zo da karaya da radadi akan bashi magunguna saboda a kama da wannan kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin akwai abu na farko idan karaya ya shafi gabobi ne dan akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gabobi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na miki bayani ko kuma a saboda kashishuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a karaya ya shafi su wa'annan hakarkari ne da kuma sauran da kashishuwa na jiki amma yanzu mun fi bada muhimmanci ga karaya da ya shafi gabobi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa su aka fi yawan samu to idan mutum ya zo kuma an ga alamu akwai wannan akwai farko abin da ake fara sami shi kamar wanda muke ce mishi wannan back slap shine da farko wannan saboda kamar yanda na yi bayani wancan sati akan cewa karaya idan mutum ya ba a so ya dinga motsa gurin da karayen ya faru yana rage zafi sannan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa to wannan back slap shi ma aiki shi kenan ya rage motsi a wurin da karayen ya faru sannan kuma ya samu bangarori na karayen su zauna a daidai to idan an sa wannan sai a je a yi hoto a je a yi x-ray yana da amfani yin wannan x-ray sosai saboda x-ray da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle sa'annan zai nuna karayen guda daya ne ko ya fi guda daya sa'annan zai nuna yaya karayen yake kamar abin da muke nufi idan karayen oblique ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda na yi bayani haka dukkan nan hoto zai nuna sa'annan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayen ya faru daidai yake da kuma gaban da yake kasa kafin karayen ya faru shi ma daidai yake dukkan nan hoto zai nuna
to likita a satin da ya gabata kai bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari yana da karfi ba karamin abu bane ke karya kashin dan adam yanzu kuma ka dauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa to likita shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa
to ya danganta kin ga abin da yasa muke bayani game da karyar kafa da hannaye saboda idan kika lura kamar da muka miki bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya ba wai su ina kashishuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai ba wai su suka fi saurin karyewa ba ahiri ma sauran kashishuwa da suke jiki ko kashishuwan hakarkari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyewa amma zaki ga cewa ba su bane yawancin problem din da zai kawo karyewa bai fiye shafan wa'annan guraren ba depending da irin abin da ya kawo karyewa
ya to wani kashi ne ya fi karyewa da ya fi saukin karyewa a jikin dan adam
kashin da dai yafi yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa ne kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa wannan shine kashin da yafi yawan karyewa saboda in kika lura za ki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya idan mutum zai fadi kan machine yawanci da shi ne da ko kuma accident na mota ma ana samun mutum da shi ake tuki ko wa'annan amma kuma ana samun karyewa na hannu in kamar mutum ya fado ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi shi ma ana samun karyewa amma akwai karaya su wa'annan kashishuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karyewa ba idan su suka fi saukin karyewa ba
to likita wani kashi ne yafi wahalar warkewa idan ya karye a jikin dan adam
kashin da yafi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyen yake amma yawanci wannan karaya da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da dan wuyan warkewa haka sosai saboda kashishuwa ne da yawa a gurin yana da dan wuyan warkewa amma ban da shi kusan yawan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashushuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci ɗaya ake suke warkewa ba dukan su
wato kowanne kashi akwai lokacin da yake dauka kafin ya warke idan ya samu matsala
wannan tabbas ne kowanne kashi so dan haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashushuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expecting ya warke zuwa lokaci kaza
to shin wani kashi ne ma yafi warkewa idan ya karye wane ne yafi warkewa cikin lokaci kalila ko kuma saukin warke
to wannan kashushuwa da na hakarkari haka nan idan suka karye bayan in sun karye wannan su in kamar bangare daya ne yawanci suka warke da sauri ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatun wani dogon abubuwa su warke sannan kuma akwai wannan kashin da ake ce mishi clavicle din nan shi ma yana wannan na wuya na ba wuya za a ci mishi ba clavicle din dai ko
wanda irin zaka ga akai kashi wanda suka cika rama nasu yana fitowa sosai wannan kashin ke
wato shi wannan kashin to shi ma yana warkewa akan lokaci to amma kashushuwan hannu suna riga kashushuwan kafa warkewa sannan kuma kashi wannan na cinya wannan na femo haka nan to shi ma yana dan daukan lokaci kafin ya warke saboda wasu lokaci in dai ya samu karya shi kan wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kama
to me yasa saboda akwai tsoka ne a wajen ku
a bangare shi na jinyan karya ga likitoci inda ya dan bambanta da jinyan karya ga na gargajiya shine a bangare na jinya shi a likitance ana duba joints inda kashin da ya karye ana duba wani gabobi ne suke hada da shi abinda ake bukata shine a samu su wayannan gabobin a dan rage yawan amfani da su saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe to so shi kashi na cinya a manya ba a yara ba wasu lokaci a yara akan iya stabilizing shi amma a manya stabilizing shi yake iya yin wuya so shi yasa yakan zama saboda kasancewar yana haduwa da nan shi kunkumi so stabilizing shi yake wahala saboda irin joint din da yake da shi ana ce mishi ball and socket joint so yake iya juyawa har gaba ɗaya kamar psycho 360 degree to wannan juyawan nashi yakan sa yake yi wahalan warkewa yake yi wahalan stabilizing to tunda yana wahalan stabilizing yakan dan bada wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba amma ba wai dan wai ba zai warke ba yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba mu kuma burin mu a likitance na in zaka in mutum ya samu karya kuma ana so ya warke ana so din zai warke ya warke a daidai kamar inda yake da kashin ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da ce yana jin ciwo a can yana jin ciwo a can ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba kafan ya karkata gefe ko kuma a ya dawo yana limpi haka irin yana dingishi yawa ba a san haka nan
to wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da ba wani matsala
sosai kuwa
to likita kai bayanin cewa ba ka an yi aiki baka so a da ba kwa so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka to idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci misali in ya warke din kuma ciwon na tashi me ke tada shi
to ai farko so da yawa in dai ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan aka duba kuma aka yi abin da ya kamata in nan wanda za a yi jinya ne a saka maka cast ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa to so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne
to likita a gurguje lokaci na hararren mu shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba wani menene zai iya samun mutum zai iya rasa gabar ko zai iya rasa kafarsa ko wani abu makamancin haka
jinyar karaya ai kamar inda kowa ya sani jinyar karaya ina ga anan especially nan arewacin Najeriya mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba kuma zaka ga mutum ya samu karyan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke dan haka ba wai dole sai an je asibiti bambancin asibiti da gida shine na asibiti akan tabbatar da cewa karaya ya hau daidai kuma ya warke daidai amma karaya ko da a ce ba a mishi komai ba mutum ya samu karaya ba a mishi komai ba ya zauna a gida in dai kashin ya hau daidai to zai warke ko da magani ko babu magani zai warke saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism zai samu akwai healing da zai faru yakan samu healing to bambanci shi dai in ma yayi jinyar asibiti in yayi jinyar gida bai je asibiti ba zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai ko kuma lokacin da aka ja ja an ja an mai da shi daidai saboda akwai inda suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau
hakan kuma samu sabanin haka na'am to likita a gurguje lokaci na hararamu menene bambancin karaya targade da kuma tsagewar kashi na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambaya
wannan yawanci akan ji ne kamar ga Hausawa sosai su ce wannan karaya aka samu wannan tsagewan kashi ne wannan ko targade aka samu kamu a likitance karaya din shi ne ake nufi da fracture to kai mu fracture muka sani tsagewan kashi inda kashin ya tsage kuma kai break in continuity mu abinda kai muke nufi wannan karaya ne kai karaya babu wani magana ko kashin ya tsage sai dai in kuma kai still akwai continuity kuma ya tsage to wannan shine bambancin amma shi ma fracture ne amma targade kuma abu wasu lokaci targade gaskiya babu karaya kawai dai bugu in mutum da mai buga jikin shi dama zai ji ciwo ah wace ake ciwo dislocation daban ne shi wannan dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne ba kashi ba gaba ne na jikin mutum dislocation
malama Aisha Muhammad Baraba a cikin wannan zauri namu malama Aisha barka da zuwa
haka dai assalamu alaikum masu gari
malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren
war gida yau zamu koyi yanda ake hikima wato inda wasu suke kiranta da tsafafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada abin da wannan tuya shine flour sai sukari sai dan gishiri sai ruwa uwar gida zake zo ki hada flour ki da gishiri da ruwan ki kwaba kwabin uwar gida ana so ya ruwa ruwa bayan yayi ruwa ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ba ruwa ba daidai da daidai uwar gida zake zo ki samu tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai kin hura shi zaki sa shi a cikin mai ki sa wutan kadan man yana dan gasa shi sosai ki bar shi a ciki ka bar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko daya sai ki dan bar shi ya huru sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinken ki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida zaki saka wannan man ki bar shi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga dauko shi kina dangwalo wannan kwabi uwar gida zaki lura idan kika sa wannan tsinke na ki kake bari ya shiga ciki sosai zaki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki mido shi cikin mai sai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liki in ya dan liki miki sai ki dan sassaka shi haka zaki ga ya sauka sai ki kara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyan ki zaki rika barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa wato Daniel Brown da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokin aiki na da Titiyana gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.